الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله من داو كان كراتون منا كشف الالباس وندا ان زامو تاشي اندي يكي سوى قال في من هذا الخلاص كو متي
قال في من هذا الخلاص
نعم يا فدا
الوردا ان لا اله الا الله والسليم
يكي سوى حقيقه ياغو سوى hadisin qudsi ubangiji yana cewa la ilaha illallah hisni birni nani
man da fara hisni amina min azadi
duk wanda ya shiga birni na amina ya aminta min azadi gabarin azabata
la ilaha wahdahu la yakunu hisnan
yace to fadin la ilaha mutun yace la ilaha ba tare da ya cika ta illallah ba to wannan ba zai zama hisnan ba zai zama birni ba bai cika ba wannan zai zama ma kaman ma an yi ta'addanci haka ka fada la ilaha baka ƙara la ilaha illallah ba zai zama an yi kuskure an zo abin da ba haka ba shi yasa ban manta ba wani lokaci nan akwai wani zikiri da ake yi a nan zawiya in yadda ake zikirin ada wasu suna yi a nan sai in wannan ya ce la ilaha sai wani kuma sai ya ce illallah an yi haka ko shi sai ya jiyo shi sai ya tsawatar ban manta ba da magaruba ya fi shigo nan za'a yi magaruba sai ya sai ya tsawatar yace wannan wani irin zikiri ne ba a haka kar a zo ana zikiri wani ya ce la ilaha kuma shi kuma wancan ya ce illallah ba a'a kawai la ilaha illallah shikenan ka haɗe su haka yazo la ilaha illallah yawa to sai an dinga kiyayewa musamman zakir wanda suke zikiri a dinga kiyaye adabu a cikin zikiri ba a cewa la ilaha kuma sun sai a ce illallahu yawa a dinga haka ake yi ya wani shashi ne na shingen kaga shingen bai cika ba kenan yace koyaushe ne baka sadar da shi da illallahu ba to wannan hisnin bai cika ba ko da ka ce la ilaha sai kai shiru haka kawai kai shiru sai can kuma ka ce illallahu to ba a samu yadda ake so ba yace a dukkanin wani tsari kaga yana da rukunai guda hudu ita kuma la ilaha illallah arba'u kalimatin kalmomi ce guda hudu na'am yace kowace kalma kuma rukuni ne daga ciki yace idan ta sadu da iyakarta to sai wannan shinge sai ya cika yace kamar yadda kuma ita kalmar tana da rukunai kwaya hudu fi sura a cikin sura to a baɗi ni ma tana da rukunai guda hudu ita ce sallah da zakka da azumi da hajji ita ce ta biyar ɗin ita la ilaha illallah shi yasa yake cewa bunyal islam ala khamsin an gina musulunci akan abu guda biyar yawa an gina musulunci a sabiyar to kaga a baɗi ita ma la ilaha illallah tana da rukunai guda hudu kenan yawa shi ne ya kawo cewa shi ne sallah zakka azumi hajji in ba a samu wa'annan ba to la ilaha illallah ba ta cika ba kenan yawa sannan ita wannan kalma ta la ilaha illallah ita ma kalma hudu ce idan ka tattara ta kuma za ta zamo harafi goma sha biyu ce da take kuma wa zuwa harafai guda hudu shi ne tarkibi na ismul jalala Allahu kenan wanda ya kasance a cikinta domin shi wannan ismul jalala din shi ne maqsudi a ciki wa isbatuhu yace kuma tabbatar da shi huwal murad wannan shi ne murad abinda ake nufi kin tabbatar da wannan ismul jalala din yawa idan ka dauke shi kace la ilaha ba tare da ka samu dalala din nan ba la ilaha illallah ba ta cika ba
walaysa fi nafsi ghayrihi idamu shay'in kana
yace cewa
ibarun annahu wasabitu
yace cewa bai zamo rasar da wani abu da ya kasance ba a cikin kori waninsa ita la ilaha illallah ba wai amma annata tana rasar da wani abin da ya kasance bane alsa amma mun gane haddani din yawa ba wai tana nufin ai ga wani abu yanzu ake so wai ka rasar da shi ba a'a wa inna ma huwa ikhbarun annahu huwa sabit a'a tana baka labari fa kawai daman Allah fa shine matabbaci shine hakku ba wai ga wani abu ake so wai ka shafe shi bane ka kawar da shi ga wani abu da ya kasance a'a wannan mun haba daman kana so tabbatar ma asalan babu wani abu matabbaci in ba Allah ba asalan tuntuni daman babu wani abu matabbaci shi kadai ne matabbaci shi kadai ne hakku shi kadai ne mujudi yawa wajibul wujudi shi kadai ne Allah samanni ba wai tana tabbatar ba a'a ga wani abu kuma shikenan ana so wai ka shafe shi ba a'a ba haka take nufi ba yawa shi yasa ya kuma a dinga kula da Allah shi yasa kaga a cikin kasarun nufusi akwai bayani da shehu yayi yana magana akan fana'i yake magana akan wannan karfe ne ko ya dan kwantan bayanin da zai zuwa gobe in tana na yi shi yawa yanayin bayani ya dan kwanta mu yana magana akan to kusan irin nan abin da yake nufi a anan bane ko yake cewa wannan me yake cewa ka baita yace kamar wuta ce da take narkar da wannan karfe bakin karfe take goge shi amma wai ba rasar da shi take yi ba yawa to abin da yake nufi shi ba yadda za a yi ka dauki wani abu ka ce masa Allah wannan kuskure ne shi yasa dewa yan uwa a irin rashin fahimtar yadda sha'anin tarbiyya yake suna kuskure wanda alhamdulillah mu ma dai ba mu san abin ba amma mun zuna don da suka san abin mun dan ji wani abu daga gurinsu yawa suna kuskure ba wai ana nufin ka kalli wani abu ka ce masa Allah wannan kafirci ne wannan komai a gani a ce abu kaza shine abu kaza ba shi ma shine abu kaza ba shi ma shine abu kaza shi ma shine wannan hululi kenan idan dai haka ne me bambancin ka da su Fir'auna kenan ba bambanci ko kuwa Nasara ba haka ake nufi ba ba haka ake ne ba duk yayin da kaka dauki wani mahaluki kace masa Allah to wannan kai kuskure ka ratsi ban manta ba karatun wannan littafin shehu da yazo a irin nan shehu ya irin wannan bayanin shehu ya ba haka ake nufi ba duk lokacin da ka dauki shugaba sallallahu alaihi wasallama idan ka dangana masa Allah kace masa Allah ne to kai kuskure ka shiga kuma wata kofa ka bar tsarin musulunci sai a fada kuma kukuru ba za ka ce masa Allah ba ba haka ake nufi ba yawwa ba haka ake nufi ba to nan in dai ka fahimci nan abin da shehu yake to sai ka fahimci abin da yake cewa inna ma huwa ikbaru annahu huwa sabitu ita la ilaha illallah ko tana sanar da kai ne cewa fa hakika fa Allah fa shine matabbaci babu kowa sai shi hakika babu kowa sai shi kowa kulli shay'in halukun shikenan ka ji ba da kuma hadisin manzo Allah yake cewa mafifitin baici da wani sha'iri ya faɗa shine fatul labidu ko ala kulli shay'in ma khalallaha badulun duk abinda ba Allah ba badulun ne badulun ba ƙarya ba kenan to haka ke duk abinda ba Allah ba ƙarya ne yawa ba wai ga wani abu sabon mai ana so ku shafi shi ba ashe kenan akwai shi in yaki shafuwar fa kuma ba zai shafi din ba a gurin kadin a duk yadda zaka ka shafa kuɗi baka isa ba ko ka shafa iyalanka ko ka shafa wani ciwo da ya dame ka ba yadda zaka yi ba ka iya ba kawai ana gaya ma fa Allah fa shine Allah abinda ba shi ba bawa ne babu ne batulin ne Allah shi kadai ne as-sabit shi kadai ne al-haqq ana sanar da kai ne ba wai sai da ka zo yanzu zaka yi kokari kuma ka tura wani abu ba adaman haka ne kai kanka samu ka ai ba hakika bace ba wanda samu sake hakika samu Allah ce sai hakika da abin da gani ai arubin ne yanzu motsinka arudi ne wata ran zai zama babu samuwarka aruda ce wata ran za ta zama babu da can babu kai yanzu kuma a ganka yadda ka san dai kallon nan da muke a jikin TV ko a jikin majiji in ka je sinima yadda ka dai haka kan a kunna babu can kuma za a kunna kai da kanka ka san sauran awa nawa ma kin kasar din ya kare to kai ma yanzu haka kai ma ka san nan da wasu in shekaru kai ma ka san babu to inda ga kai samuwarka hakika ce za ta tabbata za ka rushe kuma ka koma ka mutu din a sanya mutum a kabari karshe ma a zo mutum in an duba kabarin ma babu shi ma wanda kai ka din babu shi ma wancan babu to anna to duk wannan so ake ka dinka tadabburi a cikin wannan duk alqur'ani yana nuna mana wannan afala taqiluna afala tadabburuna alqur'ana duk ba za ku dinga tadabburi ba cewa Allah nan dai shine Allah wanda ba shi ba badulun to Allah ɗan uwa a dinga kula yawa a dinga kula akan sha'anin abubuwan da ake kakka dauki wani abu ka tsura musu rububiya akwai hadari alhamdulillah mu tsaya anan